الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya saki hada mu irin wannan rana ta Litinin. Yau dai 17 ga watan Al-Muharram, hijiran manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1436, wanda kuma ya dace da 10 ga watan 11 miladiya 2014. Har yanzu muna cikin wannan littafi namu mai tarin albarka, Nabiyur Rahma, siratun wa durusun wa ibar, wanda ina da kikkiawan zaton wannan shine darasin mu na 18 wanda za mu fara insha Allah ta'ala. Muna amul huzun, wanda mun dan yi abun agurguje wanda ya kamata mu sake komawa cewa amul huzun shekara ta bacin rai da damuwa. Irin wannan munasaba ba wai ana danganta wannan zarfu zaman ko zarfu makan shine yake samar da wannan ba, ba kuma ana yin shu'umci bane. Akwai abin da ake kira shu'umci da Hausa, canfa rana ko canfa wata ko canfa lokaci ko wuri, cewa lokaci kaza yana dauke da shu'umci iri kaza. Kun san Bahaushe yana da abin da ake kira Laraba gana, a ce Laraba ta ƙarshen watan Safar ba a wanka, ba a balaguro, ba a daura aure, ba a duk a zana su. To wannan sunan sa canfi ba shi da kyau. Sannan idan wani abu ya faru a wani wuni dan an yi idafar wannan abun ga wunin, to wannan ba canfi ba ne. Lut alayhi salatu wassalam, lokacin da mutanansa ko kuma in ce mutanansa suka zo gun bakin mala'iku, suka zo da niyyar fajirci tare da su, yake cewa hadha yawmun asib, kuma Allah subhanahu wataala ya kira alqiyama cewa yawmun aqim. An ambaci shi annabi Lut alayhi salam, yace wa qala hadha yawmun asib, yace wannan wuni ne mai tsanani, wuni ne wanda abubuwa marasa dadi so kasance a ciki. Kun ga ba wai wunin bane ya samar da abun, abun ne ya faru a wannan wunin. Bai taba canfa irin wannan ranar ba kafin wannan, kuma da ta wuce bai sake canfa wata ranar makamanciyar wannan ba. Ina fata mu gane. To kin da aka ce amul huzun, ba ana nufin cewa ita shekarar ce ta kawo bakin cikin ba, a'a, Allah subhanahu wataala yayi nufin wannan abubuwa na bacin rai zai kasance a nufin a wannan shekara. Malam yace wafatu abi talib, rasuwan abu talib, wanda mun san shi ne mahaifin sayyidina Ali. Abu Talib al-kunya sace mun san sunansa Abdu Manaf, ma'ana an sanya masa sunan kakansa. Sai yace kanat wafatu abi talib, rasuwan abu talib ta kasance ba'da mughadarati bani hashim shi'ba, bayan banu hashim sun bar wannan garka tasa ko wannan gandu nasa. Wa zalika fi akhir sanati al-ashirati, wannan kuma ya kasance karshen shekara ta 10 min al-mab'ath, daga aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Malaman sira sun yi sabani wani wata ne ya mutu. Wasu suka ce Abu Talib ya mutu ne a cikin watan Rajab, wanda Nana Khadija Allah ya kara mata da ita kuma ta yi wafati a cikin watan Ramadan. In mun duba wannan zai zamo kusan wata biyu tsakanin su. Shi ya mutu a cikin Rajab, aka tsallake Sha'ban, ita ta rasu a cikin watan Ramadan. Wasu ma suke cewa a'a, saura kwana 3 watan Ramadan ya kama, shi ya mutu, ita kuma ta rasu a cikin watan Ramadan. to kaga kenan ya zamo ɗan kwanaki tsakanin su. To na san cewa ko ba a faɗa mana wannan shekara shekara ce ta bakin ciki ba, dole ta zamo shekara ta bakin ciki a wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a wannan lokaci tare da sahabbansa, saboda matsayin waɗannan mutane guda biyu a wajensa kamar yadda za mu gani. Sai ce waqad kana Abu Talib yahutu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ya kasance yana ba da kariya ga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Wa yaghdabu la, kuma yana yin fushi saboda shi, ma'ana yana yin fushi da fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yansuru, kuma yana agaza masa, yana taimaka masa. Wa kanat quraishun tahtarimu, kuma mushrikan quraishawa sun kasance suna mutunta Abu Talib saboda bai bar addinin su ba, kamar yadda bayani ya riga ya gabata daga cikin ni'ima da Allah ya wa addinin musulunci. Abu Talib da bai shigo addinin musuluncin ba, da ya shigo addinin musuluncin za a hada shi shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi musu kudin goro. To amma kasancewa yana addinin Quraishawa, shi yasa suke mutunta shi, suna girmama shi, ba sa so sai abin da zai so sa masa. Wa indama hadaratuhu lawfatu, yayin da cikawa ta zo masa, ja'a zu'ama'u shirki, sai jagororin shirka suka zo, wa harraduhu, suka kwadaitar da shi, ala listimsaki bidini, akan yayi riko na gagam da addinin sa. Wa adami dukhuli fil islam, kuma suka yi masa nasiha su kwadaitar da shi akan kada ya kuskura ya shiga addinin musulunci. Qa'ilina, suna masu cewa atarghabu an millati Abdul Muttalib, yanzu kai zaka bar ainihin addinin kakanka shine mahaifinka kai Abdul Muttalib, ai bai kamata ka bar addinin Abdul Muttalib ba. Wa arda alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-islam, manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi, shi kuma ya bijiro masa da musulunci. Qa'ilan, yana mai cewa da shi, qul la ilaha illa Allah, ka fadi wannan kalma ta shahada cewa babu abin bautatawa da cancanta sai Allah. Ashhadu laka biha yawm al-qiyama, ni kuma in yi maka hujja, in tsaya maka gaban Allah ne maka shaida da ita cewa kafirta kalma ta tauhidi. Wannan kamar yanda muka shaji malamai na fada, furta kalmar shahada lalle babu shakka ba karaman nasara bace ba a rayuwar musulmi, a ce ita ce karshen abin da ya fada. Duk da kamar yanda muka sha fada, duk abin da mutum zai yi na alamomin ya cika da imani, to addinin musulunci bai yadda ka yanke hukunci kattu cewa dan aljanna bane. Mutumin da nassin Qur'ani yazo ko hadisi cewa wani dan aljanna ne, to shi ne za ka daki kirji ka ce wani dan aljanna ne. Mutumin da ya zamo hadithi ko aya sun ce wani dan wuta ne, to shi ne za ka daki kirji ka ce wani dan wuta ne. In dai musulmi ne, duk sabon da yake yi ba a shiga tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da bawansa. Duk yadda kake ganin musulmi ya yi gingima-gingiman laifuka, ai ba kai wa laifukan ba. Shi wanda aka yi ma laifukan idan ya ce ya yafe, to kai baka da ja. Saboda haka kenan dole a ce an kyautata zato ga mutumin da alamomin cikawa suka yi kyau a zahiri, a ce ana kyauta masa zato. Wanda kuma aka ga alamomin Allah ya kyautata aka san wannan, a ce ana ji masa tsoro, amma dai babu yanke hukunci a cikin sha'anin. Ina fata mun gane. Kamar yadda muka sha faɗa, misali sallah da ake wa musulmi addu'a ce, ma'ana ta zama ƙarin martaba da neman ceton Allah ya yafe masa. To wani musulmin ba ma zai samu a yi masa sallar ba, wani ƙila namun jaji za su cinye shi, wani ya fada a ruwa ya zagwanye, wani ma ya kone koto kasa ba za a gani ba, wani naman sai ɗaiɗai ba za a iya haɗawa ba. To kaga wannan zancen wanka da sallar duk ba su taso ba. To kenan wannan bin da ya yi ma Allah, abin da ya cika da shi, shi ne mu'tabar a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Mun sha faɗa cewa ita sallar da wankan da duk abubuwa gini ne akan nagartaka da kirkinka. Da su ne wani abu, to da zai a ce duk wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya sallata, to wannan ka kasa taki saka. To amma mun sha faɗa Abdullahi dan Ubayyu, manzon Allah ya masa sallah, ya masa addu'o'i gwalagwalan addu'o'i, ya cire rigarsa mai albarka ta tsotsigumensa mai albarka, aka yi masa likafani, manzon Allah ya kama shi aka sa shi makabarta, aka zura shi cikin kabarinsa. A wata riwaya har ma manzon Allah ya sa aka sake fito da shi, aka ya sunkuya mai yayi masa Allah ya sani, aka sake mayar da shi, amma yanzu yana wuta. saboda me saboda babu asasin da za a gina wannan gatan akai sai an samu asali sannan reshe yake zama ina fata mun gane to saboda haka dai kalmar shahada abu ce mai tsada duk da abun da Abu Talib a rayuwa na bautar gumaka da a ce Allah ya kaddara masa gam da katar din furta ta a wannan gado na sana ajali to da shikenan wancan shafin an riga an rufe shi qala Abu Talib sai Abu Talib faqala Abu Talib sai Abu Talib yace laula tu ayurni biha quraishin ba daidan kad quraishawa su tozarta ni ba da wannan kalmar in na fade ta ya kulu na su rika cewa innama hamalahu alaiha aljaz'u ai raki ne da tsorata shine ya kai shi ga furta wannan domin kada ya mutu Allah ya kona shi la qarartu biha aynak to da na faranta maka ciki ko dan ka ji dadi ma to da na fadi kalmar shahada fa anzala Allah sai Allah subhanahu wataala ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ya ma'aikin Allah baka iya katartarwa ka datar da wanda kake so ya faɗi kalmar shahada yayi addini kaman yanda ake bukata baka iya datarwa ga duk wanda kake so yi wannan walakin Allah yahdi man yasha Allah subhanahu wataala shine yake datar da wanda yake so wato anfin datar da shi sai ce wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah dama shine masani dangane da wanda suke shigayyo kun ga Allah subhanahu wataala duk abinda zai yi a bisa ilimi yake yin sa yazo a hadisi cewa lokacin da Allah subhanahu wataala ya halitsi halitta gabaki ɗayan su a cikin alamul zar tun kafin Allah ya samai da ƙasai sai Allah ya ware wasu tari ma sai wa ya aje su dama yace haula'i ahlul jannati wala ubali ya ɗebi wasu ya aje nan yace haula'i min ahlin nari wala ubali to shikenan kuma sun warata kuri an riga an gama wayannan da Allah ya ware muna fata Allah subhanahu wataala ya sa muna cikin su kashin farko Allah ya san cewa idan suka zo duniya za su bi shi duk abinda Allah yake so za su yi gwargwadon yadda za su iya duk abinda Allah baya so za su yi kokarin kauce masa to shi yasa Allah subhanahu wataala sai yi musu wannan su kuma wayannan Allah ya sani kangararru ne Allah ya sani cewa fitsararru ne kaga dai cewa kangara ta ƙarshe ai babu wanda za a ce ya ga annabi ido da ido ya kangare masa kamar yadda nake faɗa yanzu mu za mu takwafa ina ma mu ne sahabbai a ce Allah ya yi manzon sallam lokacin mu mai tozali da manzon Allah mu fitan jihadi tare da shi mu yi kaza mu yi kaza to amma wasu ga su Allah ya ba su irin wannan rayuwar sai suka fitsare suka tsinance suka lalace ku duba Ibn Sayyad shine manzon Allah ya hadu da shi a wani kwararo yace atashhadu anni rasulullah yace manzon Allah atashhadu anni rasulullah kai ma ka shaida ni manzon Allah ne to ya zaka da irin wannan ka ce saboda sakon yayi nisa ne an samu tazara shi yasa ba su yadda da shi ba a'a kawai tsiyatattu ne dama tsiya tsiya Allah ya yeso ba za su karbi wato ainihin sako ba to shi yasa Allah subhanahu wataala ya kaddara duk mutumin kirki duk yadda wuya da'a take shi ba za ta yi masa wahala ba duk dadin sako zai kokarin kauce masa shi kuma kangarar da tantiri duk yadda saukin da'a yake shi kuma yana masa wahala duk wahalar sako shi kuma yana ganin saukin sa to shi yasa kullun sai dai mutun ya roƙon Allah sabati sai da Umar Allah ya kara masa yadda ya zo a wani asar in yana da wafi yakan ce ya Allah idan da ka rubuta ni a cikin yan wuta to Allah ina fatan ka shafe ka saka ni a cikin yan aljanna domin kai ne kake tabbatar da abin da kake so kuma ka shafe abin da kake so Allah ya ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthabbit wa indahu umul kitab Allah subhanahu wataala shi yake shafe abin yake shafe abin da yake so kuma shi yake tabbatar da abin da yake so saboda lauhul mahfuz a wajen Allah subhanahu wataala yake shi sanya wato ainihin malamai suka ce ashe kenan wannan aya ta nuna akwai wanda da zai zamo ga wani layi to amma kuma Allah subhanahu wataala zai masa gam da katar Allah ya canza domin la yusalu amma ya fa'al Allah ya sa mu dace to akwai athar wanda yake bai inganta ba masu sira sun kawo shi wai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tanaciya ga Abu Talib ya furta kalmar shahada bai furta ba daga ba sai sayyidina Hamza yake ta ya maikin Allah ai na ga ammin ka bakin sa ya motsa ya faɗi wannan kalmar da kake so ya faɗa to wannan hadisi ne wanda yake bai inganta ba kwata-kwata wato ainihin kiran ƙarya ne bai inganta ba saboda ingantattun hadisai da kuka shafi hadisin Bukhari manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ko ne yake tambayar sa ya maikin Allah ka ku amfana wa baffanka Abu Talib duk da cewa bai mutu a cikin musulunci bai ce kware na amfana masa domin na sami wuta wato ainihin ina jin ko bakin kwari ko ina hadisi ya ambata manzon Allah ya ce amma na jawo shi yanzu wuta bakin idan sawunsa duk da haka kokolwarsa tana zababbaka a'adana Allahu ajarana saboda haka dai akwai abubuwa marasa kyau akwai littafin Imam Suyuti Al-Hawili Al-Fatawi ne nake ji ko littafin sa daga cikin tafansa cewa wai an dawo da Abu Talib wato ainihin an jaddada masa rayuwa ya furta kalmar shahada yayi musulunci saboda kai mutu akan imani wannan magana ce wacce bata da tushe bare makama ƙarya ce sai malam yace kanat afkarul jahiliyyati rasikhatan fi aqli abi talib tunani irin na larabawan jahiliya sun kasance tabbatattu ne a cikin kwakwalwan abu talib walam yatamakkan min taghayyiriha bai iya samun canza su ba fa huwa shaykhun kabirun yasubu alayhi shi wato dattijo ne mai yawan shekaru yasubu alayhi taghayyiru fikrihi zai yi wahala gare shi kwarai canza tunaninsa wama alifahu da kuma abinda ya saba da shi an abaihi daga ubanninsa wa kana aqranuhu hadirin waqta ihtidarihi kuma abokansa sun kasance suna halarce a lokacin gargarar sa fa afsaru alaihi sai suka yi kokarin yin tasiri akan sa khaufan min shuyu'i khabar islamihi domin jin tsoron yaduwar labarin musuluncin sa wa ta'thiri zalika ala qaumi da kuma yadda wannan zai yi tasiri ainihin akan mutanen sa a ce Allah wadanku kuna ga ku a zaune a ce hayye musulunci to sai mutane ya zama so mu saka shakku a cikin zukatan su kenan to su dai bukatar su ta biya ya cika ainihin akan addinin iyaye da kakanni to abu na biyu yace wafatu khadijata radiyallahu anha da su wannan na khadija Allah ya kara mata yadda yace amma sayyidatu khadijatu ummul mu'minin yace amma sayyida khadija na khadija uwar mu'minai radiyallahu anha Allah ya yadda da ita faqad tuwfiyat qabla al-hijrati ta rasu kafin hijira ila al-madinati zuwa madina bi thalath sinin kafin hijira da shekara uku fi nafsi ami wafati abi talib a cikin shekaran mutuwan abu talib kunga kamar yadda muka ambata sahabbai koko yace banu hashim sun fito daga shi'ibu abi talib da wata shida shi abu talib ya mutu kamar yadda nace wayan su malamai sun ce a cikin watan rajab ya mutu nana khadija kuma a cikin watan ramadan wasu suka ce kwana uku kafin azumi ya zama ainihin ya mutu nana khadija ita kuma Allah ya kara mata yadda ta rasu a cikin watan ramadan to kuma dai menene karshen shekara ta goma bayan annabta kunga kenan ta rayu da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shekara nawa shekara 25 daidai malamai sun ce tana yar shekara 65 a lokacin manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi kuma yana dan shekara 50 daidai domin kunga ainihin manzon Allah yar shekara nawa a duniya 63 yar shekara 13 ta annabta a makka shekara 10 a madina to kunga yanzu tunda mun ce a shekara ta 10 ta rasu kunga shekara nawa za a karasa a kammar zan maka shekara 3 kenan da ya kara shekara 3 ya da shekara 53 sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma madina ya kara shekara 10 a can kunga shekara 63 suka cika to ya auna na khadija yana dan shekara 25 kuma ya zama ta rasu yana dan shekara 50 kenan zaman su rubu'in karni ma'ana sun yi shekaru 25 daidai to shi ne yace wa bi mauti abi talib da rasuwan abu talib allazi aqabahu mautu khadija wanda mutuwa khadija ta biyo bayan sa ma'ana ta biyo bayan mutuwan shi abu talib radiyallahu anha Allah ya dade ita to da wannan abu da ya faru tadha'afa al-asa ya zama bacin rai ya nunnunku wal huzun da kuma wato ainihin bakin ciki ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi bi faqadi hadainil habibaini ta hanyar rasa wayannan masoya guda biyu allazaini kana da amataini wanda su biyun sun zamo ginshikai guda biyu min da'imi sayrid da'wati fi azimmatiha wanda su ne ginshikai guda biyu wato min da'imi sayrid da'wa na karfafa da taimakon tafiya ta da'awa fi azmatiha a cikin tsanance tsanancenta ma'ana tsanance tsanance da manzon sallallahu alaihi wasallam yake samu to da Abu Talib da na Khadija Allah ya kara mata yadda sun zamo su ne ginshikai masu ba da agaji akan wannan tafiya yace kana Abu Talib as-sanad al-kharijiyya shi Abu Talib shine ginshiki na waje allazi yadfa'u anhu al-qawm wanda yake tunkude mutane daga barin sa duk wanda zai kawo masa farmaki daga waje to Abu Talib shine zai ije wannan wa kanat khadijatu nana khadija kuma Allah ya kara mata yadda ta kasance as-sanad al-dakhili ita kuma ita ce ginshiki na ciki allazi yukhaffifu anhu al-azmat wal mihan wanda ita ce take saukake masa tsanance tsanance da kuma ainihin abubuwa na jarabawoyi domin duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya baka mace mai hankali to zaka samu kyakkyawar rayuwa zaka iya shigowa gida ranka a bace a dugunzume a rikice amma sai ta fada maka yan kalmomi kalilan sai ka ji ka samu kwanciyar hankali to amma idan ka samu ballagaza wanda idan ka zo ka dan rikice sai ta gama rikitar da kai ma to da abubuwa sai su kwabe gabaki daya so ake yi idan mutun ya tsorata to a kawo masa da wannan tsoro ku duba lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga garu hira lokacin da malaika ya fara haduwa da shi kamar yadda muka ambata a baya manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo a tsorace a cikin damuwa amma sai take cewa kalla wallahi la yukhzika Allah tace saurara kwantar da hankalinka wallahi Allah bai zai kwantar da kai ba kana kaza ta dunga zana kyawun ayyuka da halaye na ƙware irin nasa take ce ta kwantar da hankalinka Allah subhanahu wataala ba zai kwantar da kai ba kaga wannan ba karamin abun samun kwanciyar hankali bane idan mutum zai samu kwanciyar hankali a waje ya rasa a cikin gida to akwai saura kuma ko da zai samu kwanciyar hankali a gida in ya rasa a waje nan ma akwai sauran abubuwa to amma a ce inda rayuwarka tafi yawa nan zaka fi samun kwanciyar hankali to mutum zai samu ainihin sauki a cikin rayuwa dama zaka samu cewa da mace da aboki waɗannan daga cikin ni'ima ta Allah subhanahu wataala ya hada ka da na kirki na tsatsu masu hangen nesa masu hankali masu addini duk lalacewar dan adam galibi tana da alaka da wannan abubuwan guda biyu mata ko aboki annal mar'a la tas'al wa sal an qarinihi domin da yawa zaka ga cewa aboki ya zama burma aboki idan aka rashin sa'a to saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya azurta shi da na Khadija wacce take mai cikakken hankali da kuma ainihin hangen nesa da kuma ainihin nutsuwa malam yace fatajarra kuffaru quraish ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai kafaran quraishawa suka yi tsaurin ido wato ga manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanalu minhu suka cutar da shi malam yakunu yatma'un bihi fi hayati abi talib abinda ba sa saran za su iya yi a lokacin rayuwar abu talib ma'ana suka yi musu cutar wanda ba wanda yake mafarkin irin wannan za ta iya faruwa malaman sirra suna cewa ta kai manzo Allah yana tafiya kawai wani dan matashi ba sai babban mutum ba sai ya ciko kasa ya watsa masa aka manzo Allah ya zo gida ya kakkabe kasar wata ran ya shigo ɗaya daga cikin yayansa ko dai Zainab ko Ruqayya wata daga ciki tana kuka akan abin da aka yi mahaifinta yace ki kwantar da hankalinki wannan baban naki Allah sai ya bashi mafita to kaga wannan haka ya kamata kuma duk mai kira zuwa ga addini ya zama shi ma mai da kake zuciya amma idan ya zama yajarabawa ka dan ka rikice to duk na gefen kai kuma sai rikice kai ya kamata idan an rikice ka kwantar da hankali to sai ka rikice kai kuma wanda ya kwantar da hankalinka to saboda haka manzo sallam duk da wannan abubuwa da suke faruwa sai Allah ya dakar da zuciyarsa ya natsar da zuciyarsa ya zama shine kai kadai ga ya sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace wabtada'at marhalatun asiba sai wani mataki mai tsananin gaske wato ya fara fi hayatin rasul sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwa ta manzo tsira da amincin Allah su kartabta gare shi wajaha fiha kathira min almushkilat ya fuskanci matsaloli masu yawa wal masa'ib da kuma tsanance tsanance wal mihan da jarabawoyi wal fitan da fitintinu haythuma asbaha fi saha yayin da ya waye gari a fage na kira zuwa ga Allah wahidan shi tal qul la nasira lahu ba mai agaza masa illa Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne anifin mai agaza masa wa ma hadha amma duk da haka faqad madha manzo sallallahu ya riga ya zarce fi tablighi risalati rabbi a wajen isar da sakon ubangijin sa irin nasu zuwa ga mutane ka fata ga baki daya alama yalka duk da abin da yake haduwa da shi minal khilafi na sabani wal adha da cutarwa ashadid mai tsananin gaske wannan zai nuna maka wato ainihin matsayin annabta wallahi zai yi wahala koda abu ne wanda yake na jin dadi kaga cewa yau kai kadai kai shi a duk gari gobe kai kadai jibi sai ka cewa sai ka fara shawara to ko dai ka saje da mutane duk garin nan kai kadai yanzu kake kaza Allahumma sai dai kila wani abu wanda yake na cinyewa mutun ya ga cewa duk kowa na baya shi ainihin yayi kololuwa a ce kai kadai ne garin da mota ba mai mota sai kai ito ko dan maka burge zakai ta ainihin dan wato fantamawa to amma dai a cikin zamantakewa ya zama kai kadai tilo duk kowa ya saba ma yau ka fuskanci wancan ya juya ma baya gobe ka fuskanci wancan ya juya baya jibi ka fuskanci wancan na cikin cikinka ainihin su juya maka baya ba majiba ba kadai ba ya zama da su za a kai a cutar da kai wallahi in ba zabin Allah mutum sai canza shawara har ma sai ya dinga shawara shin wai ku akan daidai yake idan akan daidai nake kuma Allah yana so a karbi sakon nan to ya akai Allah bai tankuro zukatan mutane mafi yawa duk su bada goyen baya ba to amma hakan manzo sallam yayi ta kai goro yana kai mari shi kadai a wannan hali to sai gaba ta gaba rihlatuhu sallallahu alaihi wasallam ila taif tafiya wanda manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yayi zuwa taif yace ishtar da azab quraish cutarwa Qurayshawa ta tsananta ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ba'da wafati ammi bayan rasuwan baffansa fa kharaja ila taif sai ya fita zuwa taif yad'uhum ila Allah yana kiran su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar tafiya ce ta da'awa taif tsakarinta da makka akalla tafiya ce ta kilomita 60 manzon Allah ya tafi a ƙasa ba ko dan da kushin jaki jaki wannan dai mai arha ko shi manzo Allah bai da shi kansa ya taka ya tafi daga shi sai Zaidu dan Haritha shi kare ya nufin ya raka shi Allah yana da iko ya aika masa buraka ko yace mala'ika ya daga shi ko ga jibarai amma duk ba yi ba saboda a nuna cewa mas'ala ta kira zuwa ga Allah tana buƙatar hakuri kuma Allah bai datse masa kasar a ce to yanzu mai makon kai kilomita 60 bari a datse zama kilomita 3 ba a'a yadda tafiyar kowa ya taka ya hada gumi ya shiga tudu da kwari ya taka kaya ya tuntube haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan tafiyar tafiya kilomita 60 dawowa kilomita 60 kilomita 120 a ƙasa don Allah yanzu a sai kai abin da kai kilomita 10 ma a kasar nan ka kira a sai ka ce Allah ya ba su hakuri kilomita a kasa 10 kai yanzu wallahi kilomita 1 a ce kullun sai kai shi sannan ka je kai sallah ma kai sallar jami'i sai ka ce gaskiya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha saboda haka dai in ka je juma'a daidai ma ta isa kai wani a ce juma'a ma sau ɗaya a sati sai ya ci kilomita 1 a kasa wallahi wani ba zai iya ba idan ya je wani satin sai tsallake wani satin to wannan a cikin yan uwanka kuna ɗebe kewa ballantana tafiyar da manzo Allah ya mukalli wannan tafiya ungurmin jeji irin wannan ga abubuwa masu cutarwa na ƙwarin jeji da dabbobin jeji da meye ba takobi ba mashi ba komai sannan mutanen da za a tafi gunsu ba san me za a fuskanta ba ba wani ba manzon Allah tabbaci cewa mu ka zo mun karbe ka ba inda akwai wannan tabbacin to sai a ce akwai dan kwanciyar hankali kawai neman dace ne ko Allah ya sa wasu karba wannan zai nuna maka matsayin annabawa da kuma jajirce wasu yace wa yadlubu minhum yana nema daga gare su anyan suruhu su taimaka masa wa ya'uhu kuma su bashi mafaka hatta yuballigha risalata rabbi har ya isar da sakon ubangijinsa falam yajid indahum khairan wala nasiran bai samu wani alkhairi a wajensa ba a wajensu ba bai samu wani mai taimako a wajensu ba wa adawhu ashadd al-adha suka cutar da shi mafi tsananin cuta wanalu minhu suka cutar da shi ma lam yunilhu qaumu irin cutar da mutanansa ba su yi masa ba wa aqama bainahum asharata ayyam manzo sallallahu alaihi wasallama ya zauna a cikin su tsawon kwana 10 la yadau ahadan min asharafihim bai bar wani daga cikin masu darajar su ba illa ja'ahu wa kallamahu fa sai manzon Allah ya je masa kuma yayi magana da shi ma'ana manzon Allah ya bi su gida-gida yana masa tayin musulunci duk wanda yake ganin cewa in ya karbi musulunci zai iya jawo wasu to sai da manzon Allah ya bi su gida-gida yau ya je gidan wancan gobe gidan wancan manzon Allah sai da kwana 10 yana wannan aiki faganu sai suka ce ukhruj min baladina fice daga garin mu wa aghraw alayhi sufaha'ahum kuma suka zuga suka tuna wawayen su akan sa fawaqa'u lahu safain sai suka tsaya suka manzon Allah sahu biyu ma'ana wasu suka jera dama da shi can hanyar fita an kore shi an ce to kama gari ku maza ko magarin ku to sai wawaye da ɗan iskan gari suka yi sahu nan suka jera wasu suka jera kai wasu malaman sai da suna cewa kusan da suka so mu jifa manzon sallam da duwatsu sai da suka yi wajen kilomita 3 suna raka shi da jifa sahu biyu suka yi wannan suna jifa su ta dama wannan suna jifa su ta hagu waja'alu yarmunahu bil hijara suka ci gaba da jifansa da zuwa da duwatsu hatta dumiyat qadamahu har ya zama kafafuwansa sun yi jini fansarafa minhum sai ya juya daga barin su magamuman mahzuna yana mai bacin rai yana mai bakin ciki kamar yadda malaman sira suka ce hatta Zaid ibn Haritha da yake kokarin kare jifa sai da kai masa jina-jina babu jini mai tsada kaman jinin annabi to amma kuma kai Allah da hakuri yake suka jefi manzon Allah suka fasa masa jike suka koma suka yi bacci kuma suka ci abinci lafiya kalau to ashe kenan yanzu duk abin da yake faruwa shi musulmi Allah subhanahu wataala ya masa wata ni'ima idan ya bi Allah duk abin da zai faru a kansa wani abu ne wanda yake mai sauki yanzu duk wani zai ce ah wai yanzu addinin musulunci nan ko Allah yana kishin sa ana zubar da jinin mutane waje kaza ko ina musulmi ake fafara ko ina musulmi ake kofar rago wani ma sai ce to mata nasrullah to duk wannan abubuwan ina ce maka wallahi mu duk abubuwa man fi yawa ne ina kidaya shi wallahi mu muka jamu da kanmu wayancan abubuwa da ya faru gun annabawa zaka iya cewa tsantsagwaran jarabawa ce Allah ya musu babu kusurin su mu kuma kusurin mu ne gajiyawan mu ce kasawan mu ce har yau har gobe in ban da kida humanci na musulmi hadisi yake cewa la yuldagul mu'minu fi juhurin marratayn mumini maciji bai kamata ya sare sau biyu a cikin rami ɗaya ba a sai ka zura hannunka a cikin rami kunama ta harba kuma saboda wauta saboda mutum shine hakimin wawaye ya sake zura hannunsa kuma a sake harba kaga wannan wauta ce to mu yanzu ba marrata ne ba ashara marrat mutum sai ya zura hannun idan an harbe hannun ya zura ɗayan hannun a harbe ya zura kafa ɗaya a harbe ya zura kafan ma kashi ya kunduma kansa to wannan abin zai baka bakin ciki da takeici yanzu za ka ga cewa aje ma duk maganan waɗansu ƙasashe mu nan ƙasar mu abubuwa da yake faruwa yanzu zaka mutakar mamakin su an cutar da kai an cutar da addininka an cutar da mutananka kai za a tone ka a tone jijiyarka a jijjige a watsayin da har abada ka daina ainihin amfani mai wannan aiki kuma sai cewa kake taho dai muna son ka taho mu ƙara ma domin baka gama girbin ba so muke sai ka kammala mu gaba daya akwai haukan da ya wuce wannan akwai rashin hankalin da ya wuce wannan idan magaucin addini ya cutar da kai magaucinka magaucin addininka sai magaucin addini irin sai ya hada shi ba za ka yi mamaki ba dama aikin da ya kamata yake nan to amma yanzu wani ya zo ya fasa ma kai da kota sai bai ga gatarin ba sai ka dauko gatari ka kara masa kace ya kara ka tabbata ainihin mahaukaci na karshe to amma yau duk da wannan yadda duniyar kafirci dai ta akan musulmi kuma sai kaga cewa musulmi yanzu babu inda zai su shakata sai kasashen arna babu shigar da take burge su na tufafi sai na arna ba tattalin arzikin da yake burge su sai na arna komai na arna ce shigar shi yake burge musulmi a yau ai inda a ce musulmi ɗan halal ne a addinin su to wallahi ya kamata a ce sun yi karatun tanin su duk mutumin da ya miko maka wani abu kazanci cewa alheri ne da ka miƙa hannu sai watsa ma garwashin wuta ka kone to ina ga in ya sake miƙo maka wani abu sai ka ce aje kasa in gani alkhairi ne in dauka to amma kuma ya kone ma hannun dama sai ka miƙa masa da hagu shi ma ya kone na taba ambata mana lokacin da ina je wajen 1960 wani abu kuma kafin wannan lokacin da ainihin al'ummar larabawa ko mu ce kungiyar larabawa suka yi taro na bombing din Isra'ila kun ga lokacin aka yi wa Misir ingiza mai kan toruwa aka je aka nuna cewa ta soma tura jiragenta Misir ta tura jiragenta da babbai suka yi bombing din wani bangare na Isra'ila sauran larabawa suka munafince su suka ki tura nasu lokacin da Isra'ila ta zo ta yi bombing din muhimman wuraren Misir na taba ambata muku wannan wanda daga cikin jagororin Misir yake cewa wannan abin da Isra'ila ta yi masu ba komai akwai ranar daukan fansa domin annabin mu ya ce in karshen duniya ta zo za mu kashe Yahudawa mu kashe su Yahudi ya boye bayan dutse dutse ya ce kai musulmi ta hoga ba Yahudi ka kashe shi sai mun muku wannan lokacin da ya gama wannan ɗayan daga cikin wakilan Yahudawa ya ce abinda ka faɗa manzanku ya faɗa annabinku gaskiya yake faɗa to amma ka san ba irinku ba shakiyai irinku giya iri ɗaya muke sha caca iri ɗaya muke duk yi zana shakiyanci ce duk tare muke yi gobe ma in kun taɓa mu za mu lallasa ku wanda za su yi mana irin wannan sai dai nan gaba in wanda gyararru sun zo kuma haka ne wallahi mafi yawa idan ka kalli musulman da suke cikin tasko idan ka kalli jikunkunansu ma'ana fatashinsu ka kalli koyar musulunci sai ka ga da ƙarfi za a samu 20 a cikin 100 ma'amaloli na riba ma'amaloli na rashin gaskiya mata tsirara ka ga mace musulma idan ka ganta ka ga arniya ta Ingila ko America wallahi ba za ka yi gane bambanci ba mace za ka gani ba larabiya amma wallahi za ka ganta da dan siket dinta bakin gwiwarta kila ma kana ganin ma wani ba'adi na sinyarta kirjinta a waje kuma ba larabiya ce musulma haka za ka gani har ma wai a ce daga cikin kasashen larabawa akwai kasar da hijabi yake zama abin kyama yanzu dan Allah idan Allah subhanahu wataala ya kyale arna suka lallasa musulmi mai aibu musulmi ai dama daraja ta addinin ce mai sa sayyidina Umar idan ya tura rundunar yaki yana ce musu innama tuqatilunhum bihadhal din da wannan addinin fa kuke cin nasara in kuka yi wasa kuka sake shi to su ma wancan bayin Allah ne yanda kuke bayin Allah su ma bayin Allah ne mai sa kuka fi su a wajen Allah saboda kun rike addinin Allah to sai kuka wazar da addinin Allah mai bambanci ku da su ba bambanci wallahi yanzu karkai mamaki a nan kasar tamu wanda ake kira cewa musulmi ne jagorori na sama-sama wani giyar da zai sha to zaka samu rubel ba zai sha ta ba samuwal ba zai sha irin wannan giyar ba kuma musulmi ne naka na kololuwa su ne masu fada aji don Allah idan Allah ya jarabe mu da irin wani abun mai abun mamaki kuma sai ka samu cewa matasan mu ke dakumai masu danyar kwakwalwa wanda ba su san rayuwar jiya ba ballantana ta yau suna ta cewa gaba dai gaba dai gaba dai gaba dai kaga wannan dole ranka ya soso ka ce to yaushe ne za a gyara ai lokacin da ya zama mutum annan dana masa koda ya ce eh to shikenan lalle an cutar da ne so dai ba za a kara ba lokacin zaka sa ran gyara zai yi amma mutun ne an haushi an yi sukuwa da shi yayi haki kuma da ya sauke wancan kuma sai yake mu wancan godiya kai ya kamata ya gode maka kai da ka dauke shi amma kuma sai ya zamo wai kai da ka dauke shi kai kake godiya kai fa ka sha wahala da shi kuma kai shi kake masa godiya ka zama wawa wanda ka dauka shi zai godiya ga wanda ya dauke shi to saboda haka wallahi darajar musulunci tana nan amma sai musulmin sun bi musulunci irin na magabatan farko ai shine hikimar mun karanta sira mu ga ya magabata suka tafi kuma mu tafi irin wannan addinin musulunci yafi kowane addini dadi da zaman lafiya idan an bi sau da kafa amma sai ka zo ka bar shi ka zo ka ce kana so ka dan ratse ka sha gwanda sai ka je ka ratse ka taka karangiya da farakaya ka dawo baka sha gwandar ba kuma hanya ta bace in ba Allah ya so ka da rahama ba kun sha jin kisa sayyidina Umar lokacin da yaje zai je bude baitul maqdis yazo da irin kayan sa na yau da kullun aka ce sarkin mu'minai ya kamata kai shiga ta kasaita saboda idan sun ga san ba dama su suna ganin kwarjinin shiga aidifin takasaita yace kai mu mutane ne kaskantattu a jahiliya sai Allah ya girmama mu da musulunci duk lokacin da muka nemi girma da wani abu da ba musulunci ba to Allah ko zai kaskanta mu to mu yanzu girman kawai na riguna ne da motoci da matsayi shikenan magana ta riga ta kare to saboda haka wallahi taimakon Allah yana nan Allah bai daina ba amma ne da ma Allah subhanahu wataala yana cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan muka gyara to taimakon Allah da jin kansa wallahi wato fadaddan so min tabe ne ma zan fara gani kafin abin da Allah zai mana a gaba abubuwa ga sunan misalai rututu to amma ina illa man rahimallah Allah ya ba mu ikon mu gyara yace durusun wa ibar darusa da kuma idnoni annadin alislam yace shi addinin musulunci la yata'allaqu biqaumin wala biwatanin bi'aini baya da alaka da wayansu mutane ke bantattu ko wata kasa ita kankin kanta addinin musulunci mun san cewa akwai inda Allah ya saukar da shi shine haramai ne to amma kuma addinin musulunci bai ke banci nan ba inda zaka gane wannan idan ka dauki littafin musulunci kama daga littafin nahwu littafin hadisi littattafan kai kuma ma daga abin da shafi dauki qurra'u saba'a qari'ai fitattu wanda suka yi mu qur'ani hidima idan ka dauki qurra'u saba'a zaka samu tsantsan larabawa cike mutum biyu ne duk sauran ba asalin larabawa bane ba in ka dauki wanda suka yi mu hadisi hidima dauki bukhari ba wanda yayi mu hadisi hidima irin bukhari a zahiri daga annabi zuwa yanzu mutumin ainifin rasha ne asalin kasar yanzu tana rasha bukhara tana yankin rasha a halin yanzu in ka dauki wanda suka yi abubuwa na nahwu zaka ga duk mutanen andalus ne mutanen kaza duk mafi yawa wanda suka yi mu addini hidima wallahi zaka san ba larabawa bane ashe kenan da a ce addinin musulunci addinin kasa ne ko yanki to sai a ce duk rubutun musulunci za a samu cewa iya Makka da Madina aka yi su domin ana aka saukar da wahayi amma sai kaga cewa a halin yanzu ma ba wai adaba wallahi bakin mutun ya zama abun buga misali wanda yayi malaraba fintin kau saboda shi ilimi ne wanda ya tsaya yayi ne ba magana bace ba ta jinsi ko ainihin ta yanki saboda kamar ne kitafa qadar hala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi yayi tafiya an ahabbil biqa'i ilai daga barin mafi soyuwa wurare a wajensa wahiya makka shine makka ya tafi ila taif zuwa taif min ajal albahthi ta wato ta dalilin bincike amma hadanin jadidin daga samun sabuwar cibiya lida'awatihi wato ta da'awarsa haythu raddaha ahlu makka yayin da mutanen makka suka yi wancan kali da ita kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace yana nuna mana cewa addinin musulunci na wanda suka karba ne da a ce mutanen Taif sun karbe shi a wannan lokacin canza zaman sa ya ci gaba da yada addinin musulunci to kun ga ya bar garin sa na haihuwa sai ya tafi wato ainihin sabon wuri sabuwar cibiya shine Taif domin ainihin yada addinin musulunci abu na biyu yace firi ilatin rasul sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan tafiya ta manzon Allah tsira da amincin Allah su karta bata gare shi ila taif zuwa taif bayanu anna almuslim bayani ne na nuna cewa shi musulmi addai mai kira zuwa ga Allah la yanbagi lahu rukudu bai kamata wato ya zama ya daskare ba fi buqatin bi ainiha a wuri wanda yake shi kadai sawa'an kanat al-buq'atu fadilatan, malin yace daidai ne wurin ya kasance wuri ne mai falala, aw ghayra fadila, ko ba mai falala ba. In lam yastati an yuballiga dinahu, inda bai samu daman isar da addinin sa ba, wa yaqumu bi da'watihi, inda habba zai iya tsayawa da da'awarsa zuwa ga Allah ba. Ma'ana kenan bai kamata ka daskare a matsayinka na wanda Allah ba ilimi, kana ta kira mutane kawai suna fashewa, to tafi inda abun yake da kima sai ka je ka basu. Wala yan bagi an ya ta'azzara, bai kamata ba wato yayi udhri na ƙarya. At ta'azzur anan shine wato takallufur udhr. Wajaa al mu'adhdhirun min al a'rab, al mu'adhdhirun shine alladhina takallafuna al udhr. Bai kamata mutun yi kirkiro udhri ba, bi fadl al makan wa ina falalaw wuri wa sharafihi, da daukakar sa. Yace to ai ni dan Makka ne, yanzu yadda sai kai sallah 100 a wani wuri kafin ka samu abinda mai sallah dai zai samu a Makka, to ya za a yi na bar wannan wuri? A'a, kada kai udhri da wannan. In dai kaga cewa wannan haja ta ka ta kira zuwa ga Allah ba mai bukatar ta, to hada gwadanka ka tafi can inda kake ganin za a karba. Fa innal biqa'a, domin su wurare la tuqaddisu ahadan, ba sa tsarkake kowa. Inna ma yuqaddisu al-insana amalu, abinda zai tsarkake dan adam shine aikin sa. Shi yasa zaka sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan su basu mutu a Makka ko Madina ba. Akwai wanda zaka samu duk ma yankunan da suka mutu, wasu kusan yankin wajen Italiya a halin yanzu, wasu yankin Rasha, wasu yankin ina ne, duk a can ainihin suka rasu a wajen isar da addinin Allah subhanahu wataala. Basila akari da cewa ya zan bar Makka wurin da za a dinga samun ninkin ba ninkin lada ba, akwai ibada kasira, akwai ibada mutaaddiya. Ibada kasira shine abinda in kai ka samu lada shi kenan, akwai wanda in kai kuma zai dinga ci gaba. Idan yanzu ka koyar da wani mutum addini ka ilmantar da shi, to wannan ya zama ibada mutaaddiya. Duk wanda zai koyar ya ilmantar kana da kamashin wannan. Yanzu kuna jin sahabbai ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin lada nawa suke samu a wajen Allah subhanahu wataala. Duk abin da muke isarwa a gun su ne muka daso, wanda suka daso, wanda suka daso daga wanda suka daso gun su ma muka dasa. To ashe kenan ka zo ka isar da da'awa, wannan shine ibada mutaaddiya. Kila wani yaje yayi salloli 100,000 su ma ka karbin, to amma daga ran da ya mutu shikenan kuma wannan ya riga ya kare. Kai kuma kila ka rayu a Burgen a kwana Java 2014, amma Allah ya taimake ka kai ilimi kana ilmantarwa. Akalla a ce kafin ka bar duniya akwai mutum 10 da suka amfana da kai, su ma sun ci gaba da amfanarwa, don Allah bai kamanta ba abin da kamanta. Kuma kada ka takaita abun ga ilimin addini, kamar yadda muka sha faɗa, wallahi ilimin sana'a. Idan ka koye shi ka koyar da wani, to duk wanda za a koyar kana da wannan kamashin kai ba. Domin ba wai kuma abu ne na ayi takatuli a waje ɗaya ba. In muka ce duk gabaki ɗaya za mu zama malaman hadisi, ko duk gabaki ɗaya malaman addini, ina za mu samu wanda suke injiniyoyi, ina za mu samu wanda suke da ilimin noma, ilimin kaza, ilimin kaza? Dole ne mu samu kowane ɓangare akwai musulmi da suka iya wannan ilimin. Sai ya zama sun ba addinin musulunci kariya wannan ɓangaren. To kuma wallahi kila akwai wanda zai tsarkake niyya, injiniya ne ko akawunta ne ko kaza ne, ya tsarkake niyya ya hidimta ma addininsa da wannan ɓangaren, ya zama wani malami bai samu wannan ladar ba. Innamal a'malu binniyat, Allah yana kallon niyyarka da kuma irin suwa-suwa ka amfanar, amfanin ya tafi ya tafi ya tafi. Wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ainihi yake la'akari da shi. Saboda karkare na kanka, wallahi yanzu kila kai tela ne, ka tsarkake niyyarka. Na farko abin da yasa nake telan nan, kada musulmi su nemi tela su rasa, shi yasa nake wannan ɗinkin. Kai ma akalla ka samu wajen mutum biyar duka koya musu sana'ar tela. Su ma wa'ancan sun fi koya ma wasu, akalla duk wanda ya ci abinci ta hanyar wannan sana'a kai ne sila. A shikenan kai ma ka hidimta ma addininka. Abinda musulunci bai so kawai ka zamo ganyen rogo, kullum Allah ba ku musamu. Kana ta miƙa hannu ne shi da abinda musulunci baya so, ka zamo dai zaka amfanar. In wani ya amfanar da kai, to kai ma zaka amfanar da wani. Wannan shi ne abinda musulunci yake bukata. Amin. Saboda haka abu na uku ma da yace, man ta'ammala duk mutumin da ya kula da shiddatar raddi ahli Taif sananin martanin mutanen Taif lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah tsiran amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi wa idaihim lahu da kuma irin cutar wanda suka yi masa la yastakthiru ma yusibuhu to ba zai ga yawan abin da yake samun sa ba min al mihani najarabawoyi wal adha da cutarwa fi sabili nashruddin ta hanyar yada addini wa ibalagi risalatillah da kuma isar da sakon Allah duk wannan Allah yana yin sa a matsayin izina kai yanzu ka je ka isar da sakon Allah ka zo kana wanda siha sai ya gaura mamari yanzu zaje kai asuwa kaza kaza to idan ka tuno cewa mafi daraja bayin Allah mafi daraja halitta Allah manzo sallam gashi yanzu an yi masa rotsi an zama an fasa masa kai jini da kansa har ya cika takalmin sa Allah bai nike wa ɗan mutane ba Allah subhanahu wataala bai dena ba su abinci ba Allah bai kifar da su ba mun shaji a cikin wannan gabar lokacin da aka yi manzon Allah wannan ya fito bakin gari sai ya ga wata gajimare a sama yana kangawa cikin ta sai ga malaika jibrilu malaika jibrilu sai ya ma'aikin Allah Allah yana yin sallama gare ka kuma ina sanar da kai ina tare da mala'ikan duwatsu Allah ya aiko shi cewa ka bashi umarnin da kake so malaikan duwatsu ya sallama ga manzon sallam yace ya ma'aikin Allah ka umarce ni duk abin da kake so ka umarce ni idan ka so na gingimo duwatsu al-akshabaini dutsen kwaiqan da kuma abin nan Abu Qubais manyan duwatsu ne a lokacin da aka dauko za a kife su aka mutan daif a nike su ga baki ba wanda zai fita yace to in ka so ya ma'aikin Allah na gingimo wannan duwatsun na nike su da su mazala sai ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun in kai ne sai ka ce al'an wa ajil in kai ne sai ka ce to da Allah yanzu a cikin minti daya dan Allah a ce an yi maka jinajina malaman sirri suka ce wallahi banda jifa da duwatsu bakaken magana aka fada manzon Allah ma yafi wannan majifar zafi cin mutunci da cin fuska idan kai irin kalmomi da aka rawaito wanda ake fada masa a lokacin kun san akwai zagin da gara maduka da shi to an yi masa duk wannan amma sai ce idan ba su musulunta ba ina roƙon Allah ya fitar da wanda zai sabota ta ma Allah ta tsarar su wannan kuma shine alama manyan mutane yanzu wallahi inni ne ko kai to zaka ce to da Allah a bari sai sun yi bacci ma duk sai mai wanda ya balaguro ma a cikin sa ya dawo a nike su ga baki daya abin da zamu ce kenan to amma manzon sallam shi ya san abin da yake ya sani cewa ba su san alkhairin da yazo musu da shi ba shi yasa kamar yadda muke faɗa bayin Allah su halittun Allah bayin Allah dan adam lokacin da yake raye baka yanke hukunci akan sa mutun zai yi fitsara yayin rashin mutunci yayin ma addini kama mu yaga kuma duk da zahiri ce karshe sai Allah ya shirye da shi ya gano kuran sa sai ya rufe wancan shafin sai ya bude sabon shafi karshe sai ya fi wanda ya dade a cikin addinin alkhairi saboda himmar sa da kuma ainifin azamar sa wani ya rade a cikin addinin bai amfana ma addinin ba wani kuma ya shigo addinin kila cikin shekara biyu ko uku sai ma addinin gatan da wani bai masa cikin shekara goma ba to shi yasa dan adam lokacin da yake takawa ban kasa duk arnancin sa ba za ka yanke masa hukunci ba bawan Allah ne yana cikin garin damar Allah Allah in yaso sai ya shirya kayan sa mutane ga sanin wanda mun sha faɗa mushrikan Quraysh da suka yi abubuwa na rashin mutunci na galatsi amma kuma Allah subhanahu wataala yazo ya shirya su to saboda haka dai wanda ne ya kalli wannan abubuwa zai ga cewa ai lalle babu shakka ya kamata ya kuri akan dukkan abubuwa da Allah subhanahu wataala ka ijarabar sa da su in an jarrabi mafi daraja halitta da wannan to ashe ni min babu aula as'ilatun lil muraja'a malai yace an tambayoyi domin muraja'a mata kana wafatu abi talib yaushe ne rasu Abu Talib ta kasance bayani ya gabata Nabi ma za kala me ya fada lamma arada rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi alislam yayin da manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya bijiran masa da musulunci abu na uku mata tufiyat khadijatu radiyallahu anha yaushe ne nana khadija Allah ya kara mata yadda ta rasu abu na hudu kaifa athara mautuhuma kamar yaya mutuwar su tayi tasiri alan nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzo tsira da amincin Allah ta tabbata gare shi wa bima za su mi hadha al'am kuma da me aka ambaci wannan shekarar abu na biyar kaifa radda ahli taif kaman yaya ne mutanen Taif suka yi martani ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah tsira da amincin Allah su karanta mata gare shi lamma kharaja ilaihim yayin da ya fita zuwa gare su abu na shida madha tastafidu ya kai mai saurare me kake ganin zaka iya fa'idanta minad durusi nadarusa min khurujihi sallallahu alaihi wasallam na fitan manzo tsira da amincin Allah su karanta mata gare shi ila Taif zuwa ainihin Taif kenan wannan darasa idan muka tsaya muka kalle su wallahi za mu iya fita da wata fikira sosai mun sha fada bayin Allah yanzu akwai matasan mu wanda suke haziƙai ne gurgurdan iko kuma ba su da nauyi mai yawa a kansu abin da ya kamata in sun ji irin wannan su fara tunani yanzu ya za a yi mu hada alaka da kungiyar musuluntar da maguzawa aqalla ase ko so dai a wata ana fita tare da mu irin wajen gurza din nan mu je mu yi kwana uku hudu muna koya musu Fatiha akwai mutanen da yansu musulunta irin wajen gurzo irin wajen sumaila irin wajen ina ne sun shigo addinin musulunci amma da su da wanda suke arnan ba bambanci ba su iya tsarki na ku zo ku gani ba ba su san tauhidi ba ba su san ibada ba su dai kawai sunan musulmi ne babban da suka iya na musulunci wanda zaka ga cewa wa'ansu wanda ba musulmi ba suna zowa suna ribance su sai wanda suke magwata musulunci su zo su gina musu asibiti su gina musu burtsatse su yi musu kaza su yi musu kaza su kai musu dan abinci sai su bar addinin musulunci su koma wancan bar gurbin addinin sakamakon me an kyauta musu kuma abinda zai baka takeici a irin rayuwar mu zaka ga bature ja ko dan America ko dan Ingila wallahi sai ka samu wani yayi watanni a wani lungu yace rama da kuli kuli yace tafasa yace zogale yace dumame kawai abin da yake so ya isar musu da addinin sa ya yadda ya bar AC da yake sha da dukkan wani dadi akan yazo ya taimaki addinin sa irin wancan lunguna da sakuna ba wani abu yake so su bashi ba shi zai basu amma mu yanzu a ce dai daga cikin matasan mu wani wallahi matashin namu daga yau zuwa sati ya zagayo bai da wasu ayyuka na ku zo ku gani akalla wani yana da raran muni uku wanda da zai hada kai da kungiyar musuluntar da maguzawa a zai a kai shi wani kauye ya je ya kwana uku wallahi za su bashi wurin kwana akalla a ce mutanen sun koyi Fatiha a wajen ka ka koya musu tsarki ka koya musu alwala wallahi wannan ba karamin jihadi bane to amma zaka ga cewa duk gabaki daya mun taru mun ture a cikin birni ba inda muke fita da wanda ya kamata ya fita da wanda bai kamata ba ba wanda yake so ya bar nan kuma da zaka ji wannan sai ka amfanar karshe Allah sai ya biya maka bukatun da kai ba zaka iya ma bin hanya a rayuwa ba ai gida kudi kake so shi sa kake barin garin to sai ka je ka taimaki bayin Allah sai Allah ya zo maka wani budin da wani ya hana idan sabacci ya sha ruwa ya sha rana Allah bai bashi wannan ba kai kuma sakamakon kyakkyawan ne kan taimakon bayin Allah to Allah sai ya buda maka abubuwa inda baka zato wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min hayth la yahtasib saboda ka don Allah matasa ina ba mu wannan shawara koda a ce akalla so daya a shekara masu bukatar san na rututu kuma muna da kungiyoyi daiwa da musuluntar da maguzawa ba wai dole sai ka tara wani karatun qur'ani kawai zaka koya a ce ka koya musu Fatiha da Falaki da Nasi wallahi ka iya ka koya musu wannan ba karamar ladan zaka samu wajen Allah ba kuma zaka ji a tarihin rayuwarka kai ma ka zama da'iya kai ma kai aiki irin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ka fita ka isar da sakon Allah subhanahu wataala wallahi na sha fada nake cewa ina jin tsoron bala'o'i da Allah subhanahu wataala yake jarraba mu arewacin Najeriya wallahi akwai kusurin bana tsarkake bangare irin na Kano da nan amma yanzu idan ka kalli lunguna da sakuna irin na wajen Maiduguri da sauransu zaka san cewa na farko babu jiha da Allah ya yi ma albarka a wajen haddan Qur'ani irin Maiduguri dole in kana magana mahaddata Qur'ani to daga Maiduguri sai dai kai mata kanwa amma ba zaka ce a sha gabanta ba amma kuma arewa baka da jahohi ko kuma jiha da zaka ga kiristanci yayi kaka gida kananan hukumomi kuma irin su Maiduguri abin ya riga ya tare kawai a iya cikin gari mutane da yawa sai ya zamo ba sai wani aiki ba wanda sun yi aikin da sun samu ladan Allah kuma da sun yi maka su gata a ce tun lokacin da Qur'ani ya je Maiduguri mutanen Maiduguri da sauran jihohi ba na kebance Maiduguri hatta irin su Yola da su Adamawa su Bauchi da sauransu a ce mutane sun ga ba su ga ta zama ba suka dinga lulukawa a cikin ƙauyuka su karantar su ilimantar wallahi da yanzu ba wannan labarin ake ba da ya zama duk yankunan gabaki ɗaya musulunci ya riga ya mamaye su
mutane sun samu tarbiyya ta addini amma ba daidai bane kullun a ce addinin musulunci ya takure ya kannade a wuri guda duk gefansa a ce ai nufin wani abu ne da ba musulunci bane wannan kusuri ne na musulmi kusuri ne na musulmi to saboda haka kaman da farka akan irin wannan abubuwa wallahi duk mutumin da ya kokarin gatanta mu addinin musulunci Allah zai gatanta masa domin wani aiki ne wanda Allah yake so ka tashi kana yi na imani ko da rayuwar mu ta ɗan adam mutum yaga cewa yana so ya wani aiki yanzu a ce ka taho da wata jaka Allah subhanahu wataala ba wanda zai agaza masa abun da ba zai iya ba Allah ya ce walau insha Allah lan tasara minhum da Allah yake maganan yaki yace da Allah ya ga dama kawai sai ya dauki mataki akan kafirai gaba ɗaya sai ya kashe su amma walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd me yasa Allah ya shirya jihadi dan ya jarraba sashi sashi yanzu ko da wani mutum ya taho daga bakin titi da zaka sai kai wuf ka tare shi ka karba kawo masa gida zai kidaya ka daga cikin wanda suke ganin mutuncin sa mutunta shi ka gani ka zo mutuncin sa gani ka dauko ka abin nan to balanta na aikin Allah subhanahu wataala kaga cewa wannan aiki ne Allah lalle ni ma ya kamata ne dan yi wani abu to rayuwa so take ya zama kowa akalla ya danyi wani abu ya ji a ransa ko da yanzu yake kan gadon ajali kai yanzu dan Allah mu tambaye kanmu da wani abu zai faru akan mu irin na mutanen da kullun ake karanta mana mutane uku da suka yi tawassuli a cikin kogo kogon dutse da rufe su da wanda ya mai iyayen sada'a da wanda ya kauce ma haramiya da wanda ya rike amana suka yi tawassuli kuma abinda suka faɗa din gaskiya ne Allah ya san sun yi kuma saboda shi suka yi Allah ya yi musu dan Allah yanzu da masallacin nan zai rufe a yanzu me muke ji zamu yi tawassuli da shi Allah ya bude mana me muke ji mun yi na Allah ne kuma saboda Allah kage ya kamata mu tambaye kanmu da kanmu to wannan abin da ya faru a wajen wayancin bayan Allah na rufewar kogo zai iya faruwa a gunka zai iya faruwa a gunna zai iya faruwa a guma ko ina ka je wani gari ka rasa mafita wallahi idan da wani aiki da zaka fuskanci Allah ya Allah ka san nayi kaza saboda kai in ka saboda kai nayi Allah wannan halin da kika bani mafita Allah sai baka mafita tamawa yanzu na tabbatar a ce ka tuno abu daya wallahi sai ka sai an bincika in an yi sa'a kai shin to dan Allah aka yi koko dan Allah da Allahro wannan shi ne abin tambaya Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta Allah ya nuna mana bata bata ne babu ikon da santa sa Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh